بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوا تشيكن ينا نظام متاشي يوا من عظيم خبره تشيكن فصلي نشابي دي إن دمالين كتوا حلمه واهتماله وأفوه جمرن النبي صلى الله عليه وسلم دوريشي نكما أفوشي malai yake cewa alqadi iyad rahimahullahu ta'ala wa min azimi khabrihi fil afwi na daga cikin mafi girman manyan labaran annabi sallallahu alaihi wasallam wajen afwa afuhu anil yahudiyyati allati sammatuhu hakuri afwa da yayi game da ba yahudiyyar da ta yi mushi sammu ta sa mushi guba sammu da Hausa yake cewa sammu ga guba ake ne fishati cikin sha'anin akuya ba'da itirafiha ala sahihi min ruwaya bayan ta tabbatar ga sahihiya cikin ruwaya da tana cikin sahih al-bukhari bayhudiyyar da tama annabi sammu kuma a cikin zira'i na akuya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta tabbatar amma yayi hakuri kyale ta da shi gwamnati ne shi mai iko ne amma ya kyale ta wa annahu lam ya'khudh labid ibn al-asam iza saharahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai rike ba bai kamuwa ba ga Labid ibn al-Asam lokacin da ya mishi sihiri shi ma na cikin sahih al-Bukhari hadisi na 2560 wannan Labid ibn al-Asam ya ma annabi alayhi salatu wa salam sihiri wanda ha wajen kwana 40 annabi kuma kan mutum ya mamakin cewa ya akai annabin Allah ya mishi sihiri a wasu abubuwa Allah yana kadarta su ga annabin shi don su zama wa'azi gare mu a gare mu a gani ana cewa yawan azkar na sahar da yamma da na kwanciya da na kaza suna kare mutum game da sihiri da sammo da sauransu to amma dan saboda mu san cewa duk da kana yin su Allah in ya tashi jarabta ka sai ya bari aljannin da masu daban su samu dama a kanka ba dan komai ba dan jarraba dan in haka ne in wannan ne gashi shugaban wanda ya bada azkar in gashi ya same shi dan wa'azi gare mu ba dan Allah ya ki kare annabin shi ba shubha kirsu da nasaru da mustashirqun suna ta ka shubha kalkashin hadisin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri inda suka ce in har zai kasance a mishi sihiri akwai a cikin ruwaya cewa akai hatta annahu yara annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'alahu Aisha tace har annabi zai ga cewa ya aikata wani abu alhali bai aikata ba suka ce in haka ne zai kasance kenan manzancin da yazo da shi babu da bamu da tabbas tana yiwa wani abun cikin halin wannan aka kawo mishi shi bai san ba cewa Jibril ne ko ba Jibril ba to amma sai dai a nan gurin amsar da malami suke ba su kamar su qadi iyada cikin sharhin muslim da yayi da su qurtubi cikin al-mufhim da Imam an-Nawawi shi ma cikin sharhin muslim cewa wannan cewa har yana tunanin cewa ya aikata kaza bai aikata ba ko bai aikata kaza bayan ya aikata wannan cikin sha'anin rayuwa ta yau da gobe amma janibin wahayi janibin manzanci wannan kuma Allah ya kiyaye abin shi ya kare abin shi ya tsare wannan bangaren Allah shi ya dau nauyin tsare wannan bangaren ƙarya ba ta shiga ko kuma wani abu ya shiga wanda ba shi ba shi yasa suka ce ruwaya da ta bayyana abin ma akwai ruwaya da take cewa hatta annahu ya'ti an-nisa wa ma ya'ti hunna abin da ya shahi bangaren sha'anin iyalin shi ne wayan kwanciya aure ba na sha'anin wahayi ba wa kad ulima bihi wa uhi ilayhi bi sharhi amrihi haqiqa kuma an yi ma an sanar da annabi kuma an mushi wahayi kuma an mushi sharhin lamarin cewa ga wanda ya muka sammu kuma ya sa shi ne cikin abin masarcin kanka ya kai shi cikin rijiyar nan kaza duka Allah ya mushi bayanin wannan wala ataba alaihi annabi ko zargin shi bai yi ba fadlan an mu'aqabati balle a ce ya mushi uquba kaga duk wanda ya mushi wannan cutar wajen kwana 40 yana cutuwa wa kazalika lam ya'khudh abdullah ibn ubay haka annabi bai kama abdullah ibn ubay ba shugaban munafikai duk da ya san shi wa ashbahu min almunafiqin da ma makamantansa cikin munafikai bi azim ma nukila anhum fi jihatihi qawlan wa fi'lan da girman abinda aka cirato gare shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na fada ko kuma aiki suna ta fadar abubuwa muggan maganganu kuma wajen aiki suna ta hamar har kashe shi amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi da su bal qala liman ashara bi qatlihi ba'dihim bari annabi cewa yi ga wanda suka bashi shawara suka mishi nunin cewa a kashe su yace la ba za a yi haka ba lalla ya tahaddasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu dan ka a rika cewa annabi muhammad yana kashe sahabban shi saboda su munafikai kamar sahabbai suke wanda bai sallamarin sa ba zai dauke su a matsayin sahabbai daga Anas yake cewa kuntuma annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun galizun kashiya, tare da shi akwai wani bargo wanda karshen shi yana da kabri, hirami wanda a karshen shi nan karshen yana da kabri. Yace fajazabahu arabiyun, sai wani bakawi ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam bi rida'i da wannan mayahin nashi, jazbatan sharija bazatan sharida, ja mai karhi ata asarrata shi ya tilburdu fi safahati atikihi, har sai da wannan karshen wannan bargon da aka ce karshen shi mai kabri ne, sai da yayi wannan tabo a cikin dabara ta wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar daga nan gurin, daga nan kin wuyan shi, safahatu atik. Summa qala, yace ya Muhammad ihimilli ala bai, wannan neman taimako ne yazo, kuma yamma annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace ka dora ni ya Muhammad kaga ba ni ya rasulullah ala bai ri akan raqumi hazaini guda biyu, min malillahi allazi indaka, daga dukiyar Allah wadda take wajenka, fa innaka la tahmilu li min malika wala min mali abik, ba zaka dora ni bane akan dukiyarka ko kuma dukiyar ma'aihinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya man haka, kuma nema ne na karin harko, ba ya nema an hana mishi ba, inda ka nema an hana maka ne zaka faɗa wata muguwar magana, amma nema ne na karin harko. Fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru sun makala, sannan sai ya ce almalu malullah, dukiya ta Allah ce, wa ana abdu, ni kuma bawan Allah ne. Sun makala sannan sai ya ce wa yuqadu minka ya arabi ala ma fa'alta bi, wannan huska ta raha, huska ta zolaya. Annabi sai ya ce mishi za a rama hu a gare ka, ya kai ba kauye ga abin nan da ka aikata mini. Kala la, ya ce a'a ba za a rama ba, in ji ba kauye. Sai annabi ya ce lima, me yasa? Kala, sai ya ce li annaka la tukafi bi sayyi'ati sayyi'a, dan kai baka saka mummuna da mummuna. Fadahika annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yayi dariya. Summa amara an yi humalu lahu ala ba'irin sha'ir, kaga a cutarwa ce, amma zai maida ta abun wannan abun na alkhairi. Ya ce wal akhir tama, aka loda mishi raqumi guda da sha'ir, raqumi guda da dabino. Qalat Aisha, Aisha take cewa ma ra'aitu rasulullah, shi wanda ya cutar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya kyautata ma, ya kyautata ma wanda ya cutar da shi, kuma da wannan ne zai ka mallaki abokin gaba ko abokin husuma, yayi tayin sharri kai kuma ya zama na alherin kake talumkawa, alherin kake talumkawa, a karshe shi da kanshi zai sallama. Yace qalat Aisha, Aisha take cewa ma ra'aitu rasulullah muntasara min mazlamatin zulima haqatu, ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi nasara ba ga wani zalimci da aka mishi da dai, malam takun hurmatu min maharimillah, matkar ba ar hurma Allah bace aka keta. Yace tace wa ma darabi bi yadihi shay'an qatu, annabi bai taba bugun ko dabba ba da hannun shi, illa an yujahida fi sabilillah, sai dai in jihadi ne a tafarkin Allah. Wa ma darab khadiman wala mar'a, bai taba bugun wannan ba bara ba mai hidima ko kuma mace, waji a ilahi, ko wannan bugo na yara in sun yi lahi ko sun yi ba daidai ba da muke ba yaro kashi, annabi ko wannan bai taba yi ba, ko ta azza hannun shi bisa sunan, bisa wani da sunan yayi kuskure. Waji a ilahi bi rajulin faqila, aka zo mishi da wani mutum aka ce haza arada an yaktulaka, wannan ya so ya kashe ka. Fa qala lahu annabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan tura lan tura, kakka tsorata ba abinda za a maka mana, kakka ji tsoro kenan, dan shi zai tunanin tunda har ka zo hannun wanda kake so ka kisa kuma shugaba ne, kashe ka za a yi. Kamar yanzu a ce ga wannan sojin an kamo shi, kudeta ya shirya, an hada komi, kuma kudeta ta nihin kashe president kin ma ba, ya kake gani shugaban zai mishi? Ya anan gurin kai tsaye ce ku sake shi ta heshi na yahe mishi, yana da wuya cikin shugabannin mu. Yace walau aratta zalika lam tusallat aya, yace koda kai nihin hakan in kisa na, Allah ba zai baka dama a kaina ba. Waja Azayd ibn Sana'a, mun ga Yahuda wanda annabi yana kalkashin wani daki yana huta yana jin inuwa, suka kitsa sharrin su tura wani ya hau ta sama na so mishi katan dutse, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ya huta daga wai bar gurin ya geho dutsen shi a banza. Waja Azayd ibn Sana'a, da Zaid ibn Sana'a ya zo kahin musulunta shi, ya taqadahu dainan alai, yana neman annabi ya bashi bashin shi da yake bin shi. Fajabaza sawbahu an manki bi yajja, tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam daga kafada shi irin yanda wancan ba kawayen mishi. Wa akhadha bi majami'i siyabihi, ya kama ya tattaro tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam yajja. Wa aglaza lahu, ya tsananta mishi magana mai kabri, ya gaya mishi sun makala, sannan yace innakum ya bani abdul muttalib muttal, ya ku bani abdul muttalib taurin biyan bashi gare ku. Fanta harahu umar ya mishi tsawa, wa shaddada lahu fil qawli, ya tsananta mishi cikin magana. Wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabassam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana mulmushi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa huwa kunna ila ghairi hadha minka ahwaj ya umar, dani da shi mun kasance mun yi buƙatar wannan gami da kai ya kai Umar ta amurni bi husnil qada, kana umartata da kyakkyawan biya, wata amurhu bi husnil taqadi, kuma ka umarce shi da kyakkyawan neman biyan bashi. Abinda nan annabi yake nihi, Umar ba tsananta mishi zakai ba, haƙin shi yazo nema, ka umarce shi kawai da cewa ya iya neman biyan bashin shi, haƙin shi, kuma ni ma ka umarce ni kan cewa in mishi kyakkyawan biya, haka ya kamata kai, ba ka tsananta mishi ba. Sun makala, sannan sai ya ce laqad baqiya min ajrihi salasun, yayi saura daga ajalin bashin kwana uku. Wa amara Umar ya kadhihu malahu, sai ya umarci Umar ya biya shi dukiyar shi wazirahu 20 sa'an lima rawahu, yace ya kara mishi sa'i 20 saboda tsoratar da shi da yayi. Kaga hudud da wannan cutawa da yayi, kuma annabi yace in ka biya shi bashin shi har ma kara mishi da tiya 20, sai zamana shine sababin musulunci wannan mutumin. Wazalika annahu kana yaqul, ma'ana qarin da yace lima rawahu kenan, saboda Umar da ya tsoratar da shi wannan mai neman biyan bashin, ba wai annabi, dan annabi mun ga ai bai tsoratar da shi ba. Wazalika annahu kana yaqul, yake cewa shi wannan mutum yake cewa ma baqi min alamatin nubuwa shay'an, babu wani abin da ya saura na alama annabta, wa qilla wa qad arabtu fi wajhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya kasance na ganshi a cikin huskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa sanataini, sai abubuwa guda biyu, lam akhbirhuma ba abana labarin su ba, shine bi sabiki ilmihi yasbiqu ilmuhu jahala, wautashi wannan jimrin shi yana rigaya wautashi, ba mai wauta bane jimri gare shi, wala tazidu shiddatul jahili illa jahali illa ilma, wanda ya mushi tsananin jahilci da wauta ba abin da yake kara masa shi sai jimri. Faqtabartuhu bihaza, yace na jarraba shi da wannan, fajautu kama usifa, na same shi kamar yadda aka siffanta mini. Ka ga nan nasara ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa ta ban da'awa a aikace wannan bawan Allah ya musulunta, yaji cewa sufofin Annabi sune da kaza da kaza da kaza, idai Annabi ne da Allah zai aiko zai kasance yana da siffa ta kaza da kaza da kaza, to duka ya gansu, amma wanda bai gani ba cikin sufofin sune wannan guda biyu, kuma yazo ya jarraba Annabi sallallahu alaihi wasallam, yaga haka ne sai ya musulunta. Wal hadisu an hilmihi wa sabrihi wa awfihi inda al maqdurati aksar min na'ati alai, yace zance akan jimrin Annabi da hakurin shi da afuwar shi lokacin da yake da ikon ramawa sun wuce inda za a ce mun kawo su anan. Wa hasbu kama zakarnahu min sahihi wal musannafat sabita, ya wadatar maka abinda muka ambata cikin sahihi Bukhari da musannafat tabbatattu wallafa wallafi, yace ila ma balaga mutawatir mablaga yaqini, zuwa ga abinda ya kai mablaga ta yaqini ilmi na tabbas mutawatiri min sabrihi, na hakurin shi ala muqasati quraish, na gogegeniya da quraishawa, wa azar jahiliya da cutarwa ta jahiliya, wa musabarati shada'id sa'aba ma'ahum, da kuma hakuri daukan hakuri da yake akan abubuwa masu tsanani tare da su, ila an azfarahu Allahu alaihim wa hakkamahu fihim, zuwa har Allah ya bashi nasara akan su kuma ya hukuntar da shi akan su, wa hum la yashkuna fi isti'sal sha'afatin, kuma su ba su shakku akan tumbuke jam'in su tattaran su sha'afatu ma'a jam'uhum, ba su shakku akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya yin addu'a a tumbuke jam'in su jama'a su taran su gabaki daya, ba su shakku kan wannan, wa ibadatu hadara'ihim, da kuma halakar da taran su mai yawa, dandazan su mai yawa, hadara shine as-sawadul a'zam, fa ma zada ala an afadid, da Annabi yana da garantin wannan in ya nemi a halakar da su daga su haddiyan su za a yi, amma kuma yace ba abin da ya kara mishi sai afuwa da kuma kauda kai. Wa qala, yake cewa ma taquluna inni fa'ilun bikum, me kuke ganin cewa zan aikata muku, su quraishawa da sai samu dama ya samu iko akan su, yace khaira, suka ce khairan alkhairi muke zato, akhun karimun wa ibn akhun karim, kai dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci. Fa qala, sai yake cewa aqulu kama qala akhi yusuf, zan gaya muku kamar da dan uwa na Annabi Yusuf ya faɗa, la tasriba alaikum, babu zargi a gare ku, ya kuje ko zargin ku ba za a yi ba zan cara ramuwa ba, izhabu fa antum mutlaqa, kuje ku sakakku ne, ba ma bautar da ku za a yi ba, ku taina ya hemi ku matsayin biya kuke. Ana sai yake cewa habata samanuna rajulan min at-tan'im salatu subh liyaqtulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mutum wajen 80 suka fito daga tan'im daidai sallah asuba dan su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa ukhizu, sai aka kama su ba su samu nasara ba, fa ataqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi kuma ya yanta su, Allah ya sabko da cewa huwa allazi kaffa aydihum ankum aydihum bi wadana makkata. Wa qala li abi yusuf, yake su abi sufyan, kai yake ce ma abu sufyan, wa qad sika ilayhi, an koro mushi shi an kawo shi, ba'da an jalaba ilayhi al-ahzab bayan ya jayo mushi rundunoni na mayaka su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa qatala ammuhu ya kashe ammun annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da sahabban shi wa masala bihim kuma ya kacanta na gawo su fa afa anhu annabiyin mushi afwa wala dafahu fil qawl magana ma mai tabshi mai dadi ya gaya mushi yace wai haka ya aba su fiyan kaga ba ma wai laka bai ce wai ha ana fadarta ne ga wanda ya kusa shiga halaka ba ya shiga ba yace wai haka ya aba su fiyan ya kai kai canka ya kai abu sufyan alam ya anilaka anta alam allah ilaha illallah be kusanta gare ka ba kasan cewa lokaci be yi ba kasan cewa ba abun bota da gaskiya sai allah fa qala sai yake cewa bi abi anta wa ummi ma ahala maka ina fahimtaka ma'ahiyata da ma'ahina ma'aikin allah ma ahala maka ina mamakin jimrinka wa ausalaka ina mamakin sadar da zumuntaka wa akramaka ina mamakin karamcinka wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ab'adun nas ghadaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hi mutane nesa da hushi wa asara'uhum ridan kuma ya hi su gaugawar abun nan gaugawar yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana saukin yarda to ga wannan hadan guntsire ne kadan ne a cikin halayen shi na afuwa da rangwame da jimri akan wanda suke cutar da shi kuma kamar yadda malamin hada dan kadan ne ya kawo littattafai adda koyi akan wannan fannin akan wannan baban su bai haƙi suna kawo su cikin dalailun nubuwa da su al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani shi ma cikin dalailun nubuwa hadisi kawo tattara dubunnan hadisi da suke nuna cewa lalle annabi annabi ne suke tabbatar da annabtuwar annabi wanda wannan abubuwa ba a samun su sai kalkashin annabin Allah Allah ba ma manzanci da tattaun dalailun nubuwa aikin su kenan suna da yawa nan zan mu takaita wannan ka fada dai ga aiki ne na da'awa a aikace da'i yana so ya kasance yana aikin da'awa a aikace ba a baki ba da'awa abu aikace ta yi nasara gomiya tarbusa 100 gami da ta baki kai kake da'awa kake wa'azi kake karantarwa to a ga cewa a cikin halayenka suna kiran mutane zuwa ga musuluncin da abin da kake kira ba ya zamana ba irin namu ne yanzu zamani abin da kake fada daban aikinka kuma daban in aka yi mu'amala da kai wajen kasuwanci ne a matsayinka na da'i a ga yaudara da ha'inci da cin amana in aka yi mu'amala da kai ta yau da gobe ko wani ya maka lahi ko wani ya maka kaza a ga rishin haƙuri na hutar hankali tare da kai a kyanta a ce kai mai da'i kai mai da'awa kai mai karantarwa a ce an samu wannan a aikace kamar yadda gashi mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam dandazan jama'a sun shiga musulunci saboda halin da ya nuna musu na karamci da mutunci da haƙuri da jimri akai kamata musu fanta
shi wannan mutum yana nuna ma yana da ilimi ne na annabawan
ko yawa suna da ilimi da yawan su ai suna da masaniya saboda suna karanta at-taura da at-taura da injila sun san ya arifuna hukama ya arifuna abuna da yazo duk sun san shi eh su wanda suke wanda yake cewa ya san sufofi na annabta yake magana kuma haka ne gaba ɗaya a ba mai littafin yake magana.